Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin rana Asabar 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jami'an tsaro a Masar sun ce mutane 235 ne aka kashe a harin da wasu ƴan bindiga suka kai wani masallaci dake cike da mutane jiya Juma'a a arewacin yankin Zirin Sana'a mai famar tashin hankula. Kamfanin dillancin labaran NEMA ya fitar da rahoton dake cewa hukumomi sun ce maharan sun auna masallacin Al-Ruwada na garin Bil-Abed da ke yammacin birnin Al-Arish. Wani mutum da ya ce yana cikin masallacin lokacin da aka kai harin ya faɗa wa kafar labarin cewa maharin sun isa wajen ne cikin mota inda suka buɗe wuta cikin masallacin tare da tayar da bom. Haka kuma wasu shaidun gani da ido sun ce maharin sun harbi motar agaji yayin da ma'aikatan agajin ke ƙoƙarin kwashe mutanen da suka samu rauni zuwa asibiti. Kafar labaran kasar ta ce mutane 109 ne suka raunata a harin. Ya zuwa yanzu dai babu wani ko wata kungiyar ta fito ta dauki alhakin harin, amma kungiyar ISIS ce ke kai hare-hare a yankin tun shekara ta 2013. Rahotanni na cewa jiragen yakin Masar sun kai wa ƴan ta'addan hari a Sinai bayan harin rashin imanin da suka kai masallacin. Shugaban kasa Abdel Fattah El-Sisi ya yi rantsuwa cewa sai an dauki mataki kan waɗanda suka kai harin, amma bai bayyana irin matakan da za a dauka ba. A jiya Juma'a ne aka rantsar da sabon shugaban kasar Zimbabwe na farko tun shekaru 40 kusan 40, kuma ya yi alƙawarin gudanar da wasu muhimman sauye-sauye don kawo sauƙi ga tattalin arzikin kasar da ya daɗe yana cikin mawuyacin hali. Shugaban kasa Emmerson Mnangagwa ya karɓi mulkin kasar da ta kwashe shekaru 37 cikin mulkin kama karya ƙarƙashin tsohon shugaba Robert Mugabe, wanda ya murabus ranar Talata bayan da ya fuskanci matsin lamba daga sojojin kasar da jami'a mai mulki. A jawabin kama aiki da ya yi, Mnangagwa ya ce Zimbabwe za ta yi ƙoƙarin biyan bashin da ta ciyo daga ƙasashen waje, kuma za ta cire dokar hana shigar da kaya kasar tare da aiki wajen ganin 'yan kasar sun samu takardun kuɗi cikin sauƙi, alƙawarin da ya janyo shewa daga 'yan kasar. Shugaba Mnangagwa kuma ya sha alwashin biyan manoman da suka rasa gonakinsu haƙƙinsu ƙarƙashin shugabancin Mugabe. Mnangagwa zai ci gaba da mulkin kasar har zuwa ƙarshen wa'adin Mugabe, wanda zai ƙare a tsakiyar shekara mai zuwa ta 2018 bayan zaben da shugaban ya yi alƙawarin zama kan tafarkin demokaraɗiyya. To, labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga ƙasar Pakistan da ta kama tare da hukunta wani malamin Islama da ake zarga da hannu wajen kitsa hare-haren shekara ta 2008 kan babban birnin India. Jiya Juma'a jami'an Pakistan suka yi amfani da umarnin da kotu ta bayar na sakin Malam Hafiz Sa'id daga ɗaurin talala na kusan watanni 11 a birnin Lahore. Tsareshin da aka yi ya ƙaru ne daga zargin ta'addanci zuwa malami mai yaɗa aƙida tsatsauran ra'ayi. Amurka ta daɗe tana tauyin tukuicin kuɗi har dala miliyan 10 tun shekara ta 2012 ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka yi sanadiyar kama kaiwa ga kama Malam Sa'id da kuma hukunta shi. Alƙalan da suka saurari ƙarin da malamin ya yi, ɗaukar ƙarin da malamin ya yi na cewa an tsare shi ba bisa ƙa'ida ba a jiya ranar Laraba sun baiwa jami'an umarnin a sake shi dalilin rashin ingantacciyar shaida. A wani sako da ya fitar a hoton bidiyo, Sa'id ya faɗa wa magoya bayansa cewa wannan ƴanci da ya samu alama ne na cewa bai aikata wani laifi ba. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Hazen Ward ta soki sakin Sa'id da aka yi, tana mai cewa Amurka ta damu matuƙa. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗayan sun ayyana Sa'id a matsayin ɗan ta'adda a duniya. A jiya Juma'a ‘yan sandan London suka ce ba su samu wanda ya ji rauni ba bayan da suka kammala binciken rahotannin da ke cewa an ji ƙarar harbe-harbe a wata tashar jirgin ƙasa mai yawan hada-hadar jama'a. Da farko dai ‘yan sandan sun ɗauki batun tamkar harin ta'addanci ne aka kai, amma daga baya suka ce ba su ga sahun wasu da ake zarga ba, kuma babu shaida cewa an yi harbi har an ji ciwo. Jami'an ‘yan sandan birnin London ɗauke da makamai da ‘yan sandan sufuri waɗanda suka ce wata mata ta samu ƙaramin rauni yayin da take barin yankin. Wani hoton bidiyo da aka kafe ta kafar sada zumunta na nuna yadda mutane ke hanzarin barin yankin a tashar jirgin Oxford. Wata sanarwa da ‘yan sandan sufurin suka yi ta ce ta yi kira ga jami'an sandan ne zuwa wajen bayan da aka bayar da hotunan an ji ƙarar harbin bindiga a tashar da ke ƙarƙashin ƙasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda Hausawa ke cewa shike kawo da rabon wani.
अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ झोलना कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे
दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे
फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना हाय डोलना कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ झोलना
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da fatan waye gari lafiya Usman na fatan tashi lafiya
Alhamdulillah malam Iraya gida ya ayyuka
Alhamdulillah sai godiya
Masha Allah
ka wata bakuwa na cikin sauran
ta ci lillibi sanda zuwa
yawa zalluku sanyi ne yasa na ci lillibin
gaskiya to ai gare a dan rufe jiki saboda sanyin nan sai a hankali yau fa da safiyan nan nace kai anya to bari dai mu killace
ni lokacin da na taso ka san abun nan da nazo sai da na nemo abu na kankare kankara kan glashin mota
ai matsalar kenan kaga kaman jiya juma'a ya nuna minus 1 degree so ake bai ma kai kaso daya ba
bai kai ba
ana
sanyi sosai kuwa
Allah ya sa mu dace fushe mu lafiya
mun sauraro da fatan an waye gari lafiya ina so kafin mu fara mika taziya ta ga dukkan yan uwan mu saboda rashin muke na wani kawun mu a Bauchi wato Alhaji Musa Usman Kembu wanda ya rasu juma bayan ya jima yana fama da rashin lafiya muna mika taziya musamman ma dai ga shi babban ɗansa wato Alhaji Chindo Musa wanda ka fashin da suna chairman da shine tsohon shugaban ka kungiyar nan ta drebobin tanka da ke karkashin kungiyar Nupen a jihar Bauchi Allah ji kansa Allah ya sa huta kuma Allah ya bada hakuri na dure wannan rashin
amin ya rabbi Allah ya gafarta masa kuma ya tsota kashin mu kuma Allah ya bada hakuri
amin san malami Usman to ko da ka
faro to tunda ita dai ba kuwa Hafsa ta shigo da takarda ba to gashi ni bari in fara da sakonnin gaishe-gaishen inda zan fara ne da shafin mu na abari ya huce na dandalin majalisar Facebook amma inda da farko sakon fatan alheri ta abari ya huce za ta je ga Salisu na Fiu da kuma Zaki Nowa Ikabo Mulumbe Allah ya sani faɗa
da fatan ka faɗa
yawa shi ne kare ce na damu suna sai kuma Awwal Hadi da kuma Muhammad Abdullahi gaisuwar fatan alheri abari ya huce zuwa ga Yusuf Chachila sai Sanusi Abdullahi da kuma wanda ake lakabi da dan siyasa sai Mustafa Isa Barau da Suleiman Soyayya Kaso mai kaunarka to Allah ya hada mu
haka
sai kuma Nabil Abubakar Abdullahi gaisuwar fatan alheri abar ya huce zuwa ga Abdulrashid Abubakar da kuma Sha'ibu S Fada sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Sadia Uthman da kuma Rawana Muhammad sai Halima Adamu da Asma'u Bello sai Umar Gomar da kuma Muhammad Sadi Energy Portugal sai ga surfatan alheri abari ya huce zuwa ga Ibrahim Adam da Ismaila Tuko da sakan yake nufi Ahmed sai kuma Usman Muhammad Akarani da Muhammad Sani Abdullahi da Muhammad Ibrahim da Abubakar sai Muhammad Sunusu na yaya da kuma Sanusi Dahiru ga surfatan alheri abari ya huce daga karshe zan mika zuwa ga Suleiman Yusuf Bichi da kuma dan kasa dan Halak kuma Musa Suli daga jamhuriyar Niger kina Azindar sai Bilkisa Kisa fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya
amin
sai kuma Hafsa ina gaishe ki
ni ma kana gaishe ni to nagode
a gida na gida kenan
kar ai inuwa gegenya
haka ne ga sakon fatan alheri nan zuwa ga iyalan Malam Musa Hassan Sakwa tare da na Alhaji Adamu Abdullahi na ta su muna auren ƴaƴan su wato Bashir da Hafsat wanda za a yi yau din nan a kan titin railway road da ke Bauchi a bayan ofishin zonal education da misalin karfe 11 na rana Allah ubangiji ya sanya alheri dambin sakon gaisuwa da fatan alheri kuma ga wato iyalan shugaban kungiyar jama'atul zalatul bidawa ikamatu sunna Tanko Ibnu Iya wanda yake aurar da yar barista Nafisa Tanko Iya ga Adamu Idris Tukura a yau din nan ko kuma in ce a ranar asabar mai zuwa kai ba a wannan asabar din bane ranar asabar mai zuwa masallacin Sultan Bello kungiyar sarki Kaduna da fatan Allah ubangiji ya sanya alheri kuma muna mika wani sakon na taziya ga al'ummar karamar hukumar Akko musamman ma dai mai sauraron murya Amurka Ahmadu Ardo Jabbo saboda rasuwar mahaifinsa Malam Ahmadu Ardo Jabbo da fatan Allah Ubangiji ji kansa ya huta ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu irin su Alhaji Aliyu Obayo da madama alkaleri tare da Babayo Janka Bawa Ungwakarufin Madaki Abocin Yakubu sai barista Ishaku Barau a jihar Niger tare da barista Dallami Wushishi sai shugaban mata Fatima Halliru Daura da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Sardauna Abure Huce Ibrahim Jibrin Kara ya tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar Ibrahim S Bello na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya a jihar Bauchi sai gaisuwar DCP Gimba Manu Dumbulwa hukumar gidan kurkuku a jihar Yobe Najeriya da fatan kuna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga Garba Muhammad Dajin wato Jazi Ngwar Jaki Abocin Yakubu Selol dan Gambo Gagarawa da fatan kuna nan lafiya ga dan ban gaisuwa nan zuwa ga masu sauraron mu wato Sadiq Wushishi sai Sadisu Rabin Dami tare da Suleiman Dambam sai Tijani Muhammad TJ da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wato Comrade Babayi Muhammad Arabo karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa Najeriya dukkan ku da fatan kuna nan lafiya sai dai kana jin wakar Indian nan sosai.
Alhaji, ka san ni ina sanyi me zan fada da turanci ne musical ɗinka. In dai ki dake dani Alhaji sai kullun sai so in dai ki gage
ni. Ni na manta ai sai na ci gaba da watsan.
Ai sai dai zan ai ka dan ma kike ji to. Kenan da kuskus wai ta hanya ne da yake o gaskiya.
Sosai kuwa.
1998 wa aka yi shi. Sannan ka san wani abu yanda kake naji kana zakulo bayanan mawaka din nan to wallahi haka daidai gurgudu nake zakulo na India wannan wannan Udit Narayan da Alka ya gine ki su kuma suna ɗaya daga cikin muryoyin da na kusa in ji waƙoƙin India wanda suke ba ainihin wanda suka yi a fim din ba ainihin wanda suka
rera waƙar
na to amma dai kuskus wata an ce something happens kar ki sa wani nima abu ya faru ko wani abu ya faru ko yana faruwa shine a cikin abin da ake nufi da kuskus wata
akwai wani mai sauraro da ya aiko da wani labari gwani
yawa
wani mai ban dariya wai mota ce ta debo passengers suna cikin tafiya sai suka ga yan fashi a gaban su to sai passengers nan suka fice mota da gudu suka bazama a cikin daji to ɗaya daga cikin waɗannan passengers sai ya samu wata bishiya sai ya hauya kuya to abin kaddara barayin nan bayan da suka taso daga wurin da suka yi fashi sai suka zo jikin wannan bishiyar sai suka sai suka zo suka zauna a ƙarƙashin wannan bishiyan ɗin suka fara ƙirga kuɗin da suka samu a gumfashi to ga su kuma kowannensu da bindiga a hannunsa to na kan bishiyan nan ya rasa yadda zai yi yawa saboda idan suka ɗaga ido sama za fa su gan shi yawa kawai sai yanke shawara kawai sai ya sakuto ƙasa kawai tsakiyar barayin nan daga saman bishiya ya ce musu gani nan daga sama Allah ya aiko ni ne
kaga watsewa ke nan zubar kudin wallahi Allah ya zubar kudin
ai sai kudi
kaga abin da bakai tsammani ba kuma sai an samu kudi nan adan da san kudi an ajiye makamai gefe
kuma mutum ya fado daga sama ya ce ga nan daga sama Allah ya turo ni ya aiko Allah ya
ce nan kun samu
malaika kenan
eh malaika
gaba ɗaya kawai duk gaba ɗaya sai suka dare suka watsi ba batun kuɗi ba batun mundi
wa yake batun kuɗi yana Malam Ibrahim ana cewa mutum ya faɗo daga sama wa yake batun kuɗi
sai ya tuna wani labari wai lokacin muna yara muka karanta irin wasu littattafan da nan tatsuni na ka koyi karatu da wai din wai shi noman kabewa akai kabewa ta kai karo ta cika gida aka cika harabar falon gida shi kuma mai gida da uwar gida suna can cikin ɗaki a kwance nan shi ne ya zo shi ma ta kan bunu irin ɗan boto ne ya hau daidai falon ashe yake inda kabewa take ashe bai san ya riƙe ba sai ku hau ya cikin kabewa fata kawai sai suka ci pat kabewa ta fushi mai gida ta shi ki leƙa ki gani aka dai leƙa ki gani ya samu ya leƙo ita ma ta leƙo da kai ta
tsaye
sai suka ganshi kawai ya tsaya dama gashi da guru da laya sai ya ce wai mun zo mu karɓar abin mu daga sama ai da ana rige wa zai koma cikin ɗaki ya rufe shi kuma da ya ga haka kawai kin ga sai gudu ba magana
tsibar ta ba 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 sai ce ba sai gudu
akwai wani labari ji ba an kawo wani
wannan labari labarin da muka karanta Bala Muhammad Dambam ne ya aiko mana akwai wannan ka san wannan labarin ya tuna mu akwai akwai abokinmu Yunusa Muhammad wai sai nace wai Yunusa Muhammad dan ce Yunusa Hussein wai sai nace Yunusa Muhammad eh Yunusa Hussein da muke masa lakabi da skata shi ma ya taba kwana a kan bishiya da yan fashe suka tare su wajen hanyar gaishuwa amma dai ba a yi irin wannan ba
amma dai ya dare bishiya abu
amma ya duro kasa
ya duro kasa ya tafi kashe gari ya tafi abinsa ba
amini ne na bishi a hin daura kai na kan fadu
to wannan wani mahaukaci ne yana tafiya sai ya tsinci naira 1000 a kasa to sai ga wani mutum ya zo wucewa sai ya ce masa kai ba ni ID card dina ne sai mahaukacin ya ce idan ni mahaukaci ne ai ni ba ba ne ka gane ko ka ji ƙarshen labari sai mahaukacin ya ce idan ni mahaukaci ne ai ba ba ne ya sunanka sai mutumin ya ce sunana Central Bank of Nigeria sai mahaukacin ya ce shekaranka nawa sai mutumin ya ce shekara ta 1000 sai ma wakaci ya ce eh lalle ID card ɗinka ne ko
wannan ya kowa hankali ina har na ba ga ida
a da kurkuncewa ne
ya ce lalle ID card ɗinka ne wannan karba abin ka to amma ka dinga sanya hoton ka dan ba hoton ka ne a jiki ba sakare kawai
wai da gele wani ba ga ji shi ko wannan mutumin ka baba ya gubu ne ba wannan labari na tutu wallahi ra kai shi a murya huje ba wai ji me nama ne yake ta lambalango irin masu sawa a gudaru a dora a kadin nan kawai sai cakar mai cikaro da mahaukaci irin gabjinjin mahaukatan nan amma wanda za ka ganshi kaman face irin ba za ka zaci ya tabu ba yace masa mai balango yace sauke yace to kama mun mu sauke mahaukaci ya kama mai sai ka sauke balango yace masa to nan nawa za a yanka maka yace naman dubu yajin dubu sai mama ce kama mai balango he ni ke sai sai kalle shi ikon Allah shi ma sana dubu
shine dai ikon Allah sana dubu
sana dubu yace to wannan ina ga yace I don't Allah ya saban yankawa shi ma sana dubu ai dora na mai shi to ta yi ga to jini jini ki to kage shi wannan shi ne Allah da shi Allah da shi ma kace na yayi wani wannan waye wai zan tarar ban gwamnati Najeriya su shi kuma da yake ya kware a saka
yace shekarun ka nawa yace shekarar ta dubu
to ba da san ko da lokaci ba shi da liman da aka bawo kudi shi kuma shi ba akan kudi ne
haka ma bai ka bashi dama ina banka bashin labari in Allah kai mu mako mai zuwa
ni ma da labari in Allah kai mu mako
yawa to kaji
Allah ubangiji ya nuna mana ma da lama sauraro a madadin
Usman Ahmad Kabara
tare da Usman Muhammad
Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya
to ta zaka rike yawa
mu je zuwa yawa
कोई लड़की है जब वो हंसती है कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छन छन छम छम कुछ रुका रुका सा है
छाया समा कितना प्यारा
सावन का समझो इशारा
ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कर